To masu sauraro sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da download da niya da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Tare da fatar kun wuni lafiya, Jummai Ali tare da Mahmud Lado da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin. Bayan kun gama jin labaran duniya, muna da rahoto akan ziyarar bazata da mataimakin shugaban Najeriya ya kai Maiduguri jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya yau Laraban nan. Kuma akan wannan ziyara muke son mu ji ra'ayinku. Malam Rabi'u zai bayyana mana falalar azumi a gare shi, sai kuma labarin wasanni, amma a taƙaice.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Laraba, shugaba Barack Obama ya ce Amurka da Cuba sun amince su mayar da hulɗar diplomasiya tare da sake buɗe ofisoshin jakadancinsu a Washington da Havana nan gaba a wannan wata. Wannan shine mataki na baya-bayan nan da ƙasashen biyu suka ɗauka domin kawo ƙarshen zaman doya da manja da suka kwashe shekaru aru-aru suna yi. Mr. Obama ya ce sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai je Havana domin sake daga tutar Amurka a ofishin jakadancinta na farko a Cuba cikin fiye da shekaru 50. Batun dage takunkumin hudar kasuwanci a bangaren Amurka da kaurin suna da ake zargin Cuba ta yi a bangaren take haƙƙin bil'adama na daga cikin batutuwan da har yanzu suke kawo cikas wajen ganin ƙasashen biyu sun maido da cikakkiyar hulɗa a tsakaninsu tun bayan juyin juya halin da tsohon shugaban ƙasar Fidel Castro ya jagoranta. Wannan matsaya da aka cimma ta kasance mataki na baya-bayan nan da aka ɗauka a yunkurin da ƙasashen biyu ke yi na sasantawa tun bayan da shugaba Obama da takwaran aikinsa na Cuba Raul Castro suka bayyana a watan Disamba cewa za su kyautata dangantakar da ke tsakaninsu.
Yau Laraba, ƙasar Girka ta yi tayin yin sassauci ko kuma yi da wajewa akan ƙa'idodin da masu bin ta bashi suka gitta na ƙara tsuke bakin aljihun gwamnati. To amma Prime Minister ƙasar ya ce zai buƙaci jama'a su jefa ƙuri'ar rashin amincewa a ƙuri'ar jin ra'ayi da za a yi ranar Lahadi idan Allah ya kai mu. Shugabannin ƙasashen Turai sun haƙaƙi a kan cewa idan 'yan ƙasar suka jefa ƙuri'ar ƙin amincewa, to hakan na nufin ƙasar Girka za ta fice daga ƙungiyar ƙasashe 16 masu amfani da takardun kuɗin Euro. To amma Prime Minister ƙasar ya yi watsi da wannan tunani. A taron da suka yi yau Laraban nan, ministocin kuɗin ƙasashen Turai sun yi nazarin buƙatar Girka na samun bashin fiye da dala biliyan 32. Jiya Talata, ministocin kuɗin ƙasashen Turai suka yanke shawarar cewa ba za su faɗaɗa shirin ceton da zai bai wa ƙasar Girka damar biyan basussukan da ake bin ta ba. Yau Laraba, dubban bankunan ƙasar Girka suka buɗe domin waɗanda ke karɓan fensho da ba su da katin ATM su samu damar samun kuɗi.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a ƙasar Indonesia sun ce adadin mutanen da suka mutu bayan da wani jirgin saman sufuri na sojojin ƙasar ya faɗi a wata unguwa ya kai 141. Wannan na zuwa ne yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da ƙoƙarin neman waɗanda suka tsira a cikin ɓaragizan jirgin da ya faɗi a tsibirin Sumatra. Jirgin mai suna Hercules C-130 ya afka ne akan wasu gidaje biyu da kuma wani otel a jiya Talata, mintuna kaɗan bayan da ya tashi daga wani sansanin sojin da ke Medan, wato birni na uku mafi girma a ƙasar ta Indonesia. Ya zuwa yanzu babu wanda aka bayyana cewa ya tsira a wannan haɗari. Gabanin haɗarin, matukin jirgin ya bayyana wa masu kula da zirga-zirgar jirage cewa akwai buƙatar ya koma inda ya taso saboda injin ɗin jirgin na da matsala, kamar yadda wani babban hafsan sojin saman ƙasar ya bayyana. Sai dai jami'a a ƙasar sun jajirce cewa jirgin, wanda shekarunsa suka kai 51, yana cikin yanayi mai kyau. Wannan haɗari shine na 6 a cikin haɗuran jirage da ke shafar sojojin ƙasar a shekaru 10 da suka gabata, lamarin da ya sa aka fara dasa alamar tambaya kan dokokin da ke kula da fannin sufurin jiragen sama na sojin ƙasar.
Ƙungiyar ISIS a ƙasar Masar ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-hare yau Laraba a zirin Sana'a, hare-haren da jami'an tsaro suka ce sun kashe akalla mutane 20. Hare-haren da aka kai akan wuraren binciken ababen hawa sun hada hadda wani harin kunar bakin wake na bom da aka kai kusa da garin Sheikh Zuwaid. Wata sanarwar da kungiyar ta gabatar na fadin cewa ɗan yakin sa kai sun kai hari akan wuraren bincike 15. ‘Yan yakin sa kai a zirin Sana'a sun sha auna jami'an tsaro suna kai musu harare da bama-bamai suna kuma harbansu, musamman tun shekara ta 2013 lokacin da rundunar sojan ƙasar ta hambarar da gwamnatin Muhammad Morsi. An kai hare-haren baya-bayan nan ne kwanaki bayan da wani bam da aka ɓoye a gefen hanya ya kashe babban alƙalin gwamnatin Masar mai suna Hisham Barakat a birnin Alƙahira. Jiya Talata, shugaban ƙasar Masar ya lashe takobin kafa dokokin yaƙi da ta'addanci a yayin da kuma ya ɗora wa haramtaccen ƙungiyar Muslim Brotherhood ta tsohon shugaba Morsi laifin kashe Barakat. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Haruna Daudabi ya aiko mana da rahoto akan ziyarar da mataimakin shugaban Najeriya ya kai Maiduguri yau Laraban nan.
Mataimakin shugaban kasar Najeriya Professor Yemi Osinbajo kenan ke jawabi lokacin da ya kawo ziyara garin Maiduguri bisa umarnin shugaban kasa Muhammadu Buhari don ganewa idanunsa irin halin da 'yan gudun hijira suke ciki. Ya ce shugaban kasa ne ya umarce ni in zo don mu haɗa kai da gwamna in kuma ganewa idanuna irin halin da 'yan gudun hijira suka shiga a jihar Borno da wasu jihohi da ke shiyar arewa maso gabacin ƙasar haɗa da jihar Adamawa da Yobe da gingimin Boko Haram ya shafa. Professor Osinbajo ya ce a bayyane zake cewa al'umman jihar Borno suna wahala matuƙa kuma suna cikin mawuyacin hali. Ya ce za mu sake gina muku garuruwanku da kasuwanninku da ma wuraren ibadarku. Ya ce ko da shi ga na san cewa gwamnati na da ɗanɗan basussuka a kanta ko a 'yan watannin baya ma da ƙyar wasu gwamnatocin jihohi da ma gwamnatin tarayya suka biya albashin ma'aikata, amma gwamnati ba za ta doke kanta akan waɗannan 'yan gudun hijira ba da halin yanzu suka fada cikin wannan hali, musamman ma na ganin cewa akwai ɗumbin marayu da mata da ƙananan yara da wannan rigingimu ya addaba. Ya ce za mu iya ƙoƙarinmu na ganin cewa mun sake maido da zaman lafiya mai ɗorewa a wannan ƙasa. Bayan kammala jawabin mataimakin shugaban ƙasar ne dai sai na tuntuɓi wasu al'umman jihar Borno musamman ma mazauna wannan sansani na 'yan gudun hijira da ake kira da Lori Camp ko ya suke ji game da wannan ziyara.
Salamu alaikum. Daga bama da lokaci muna cikin su tagam watan bakwai ne yanzu kan gaba kwaya can gani
ba can bama ko bayan an shiga bama da sai suka shiga mashi na kwafto to lokacin da waɗannan boko haram suke tare da kowa garin bama ya kuka ji wani irin rayuwa kwai da su.
Muna zaune haka nan mun samu muna bara mun je abinda mutane sun ɗauka kwana da abu su ne zan wuce su ba mu mace.
To kamar wani irin rayuwa kuka yi ne abinda bara da kuke yi ibada suna bai kuke.
Eh shi ne ce a bari gemu kuma ku daure abuna mai hikima haka muna tallace muna bin su ba mu samu hanyar fitawa ba.
Da iyalanka ba suna
yana nana duk mun zo lokacin ma dan saboda nuna sun zauna mun zo tallace
yanzu kuna tare su zama a nan ana ba ku abinci.
Ana ba mu abinci da abincin da ana ba mu duk ka ga lokacin da azumi ya shiga wannan to uku ne ai mana kullu sun daina mana kullu
sai me suke ba
ba abinda suna ba mu abinci kai lokacin biyu ne suna ba mu abincin ma ba mai kowa sai ya tsaya miya ko wani ya ta miya ya taura da kawo wani dama shi ya bashi sai ba da matan ya siya kayan miya ya yi mishi miya sai ya zuba a ce an ba miya ba zai kaya ka ci ma ba.
Wani malami na gaba kuma yanzu kamar abinci kuna samu a nan sosai.
To abincin ma ai gangara ne don abin da ya sa to amma to ba miya. Ya shiga ba a cikin azumi wahala baya fita baya fita baya kudi yanzu zama mu wani wahala ne. Suna na Muhammadu
kamar abinci kuna samu yadda kama
a mu abincin suna wahalar mu ba sa ba mu da magin
ba ka babu da manda hakan nan gurin da fada da komai abinci ma da kyar-kyar mutum
a watan azumi ne yanzu ake kamar ana saba muku kamar wani dan lemo haka da soro su kuci da shi haka
ba abu duk sai suke tunawa da kaso sai malaman su Allah ya sa mu samu lafiya yan boko a rankin na ce kwata-kwata babu su
wasu yan gudun hijira kenan ke bayani bayan ziyarar da mataimakin shugaban kasa ya kawo wannan sansani wato Professor Osman Jowi Haruna W muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Mun gode Haruna. Masu sauraro, akan wannan ziyara da mataimakin shugaban Najeriya ya kai Maiduguri, muke son jin ra'ayinku. To amma a halin yanzu a shakata da wannan waka.
सपने दिखाए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Har mun sami kira daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Assalamualaikum salam. To sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
To Mallam Ibrahim, muna jin ka.
Kuma tabbas gaskiya magana mun yi murna matuƙa da wannan ziyara da shi Osibanjo ya kai jihar Maiduguri. Lalle wannan gwamnati ta nuna mana cewa gwamnati ce ta talakawa kuma gwamnati ne wanda take damuwa da irin abubuwan da yake faruwa a Maiduguri. Inda har mataimakin shugaban kasa ya je ai kamar ma shugaban kasan ne je fatan mu dai Allah ya kawo karshen wannan tashin-tashina da ake fama da shi a samu dawwammamen zaman lafiya a kasa ta Najeriya nagode
to mun gode Mallam Ibrahim Alaramma to daga Kaduna bari mu yi kaltungo assalamu alaikum
magana Ibrahim Umar daga garin Kaltungo
To radio ka tana kunne ne ka kashe dan Allah. To muna jin ka.
Na son bayyana ra'ayina game da ziyaran da mataimakin shugaban kasa ya kai a garin Maiduguri. A gaskiya wannan ziyaran yayi daidai kuma haka ake son shugabanni su kasance suna damuwa da damuwan talakawan su. Kuma muna fatan Allah ya kara musu karfin gwiwa.
To, amin sun ma'ama. To daga Kwaldungo bari mu yi jihar Ogun. Salamu alaikum. Salamu alaikum jihar Ogun, kuna jin mu? To da alama layin Ogun ta mun ya tsara wannan layi, bari mu yi Plateau. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Hello?
Muna jin ka.
Na fi ne nuna farin ciki na da yadda mataimakin shugaban kasa ya kai ziyara a Maiduguri. Ya nuna sun damu da talakawa din Najeriya gaba ɗaya nasu ne. Saboda ta yadda suka yi din ne ya yi daidai, Allah ya ba su ikon gudanar da ayyuka a Najeriya wanda zai kwantar da hankalin al'umma gaba ɗaya.
To sai mu bi ka da amin. To daga jihar Plateau kuma bari mu je makwabciyar Plateau wato Bauchin Yakubu. Salamu alaikum.
Alaikum assalam.
Idan rediyon kana kunne don Allah ka kashe.
A kunne yake ba.
To.
Ana magana da Umar Sabaningi daga jihar Bauchi.
To Malam Umar, muna jin ka.
Ziyara kan ce mataimakin shugaban kasa da ke Maiduguri wannan abin ya yi daidai. Ubangiji Allah ya taimake su, Allah ya kawo ƙarshen wannan abin.
To amin summa amin Malam Umar, mun gode da wannan ra'ayi. Daga Bauchi bari mu yi jihar Ekiti. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni ne Alhaji Sani mai fata a garin Ogun.
To Alhaji Sani, muna jin ka.
Abin da nake wannan gaskiya na yi murna da zuwa wannan mataimakin shugaban ƙasa. Ina roƙon Allah ya da Allah kai su lafiya, Allah mai da su lafiya. Sannan ina jin ra'ayinsu dangane da matasan Najeriya da shiga shugaban ƙasa. So kuma kwamiti kowane local government a Najeriya. Irin waɗanda suka ƙare makarantun mai irin secondary zuwa high university.
To mun gode Alhaji Sani, daga can kuma bari mu gangara mu sake koma jihar Ogun. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, sashen muryar Amurka. Wato ni ne Musa daga Ogun State.
To radio ka tana kunne ne?
Ina son in yi magana ne game da ziyarar da mataimakin shugaban kasa ya kai jihar Borno cikin Maiduguri. Wato ina matakan murna, hakan nan nake son shugabanninmu su dinga yi. Dan a lokacin tsohon shugaban kasar, in ba da data zai campaign ba, ba ta je Maiduguri ba. Amma shi wannan sun nuna an zaɓe su, kuma sun nuna adalci ga talakawansu. Ina murna kuma kar su ji tsoro saboda harin da aka kai Maiduguri. Kar daban su ya faɗi, insha Allah za a kare da 'yan boko haram da don Ubangiji.
To amin. To sai kuma Yobe, salamu alaikum.
Amu alaikum salam.
Yawa, muna ji.
To Asabati Aladi ce daga jihar Yobe, Birtani local government.
A'a, mun ji daɗin wannan kira naki. Me an ra'ayinki?
Wallahi ina ta neman ku, ban same ku ba sai yau, Allah ya nufa.
A'a, mu ma mun ji daɗin kiranki, don ba kasafai muke samun mace ta kira ba.
To badalla, to ni ai murna da zuwan shugaban ƙasa Yobe, Allah ya taimaka, Ubangiji Allah ya sa, Allah ya sa haka shine yafi mafi alheri.
To amin summa amin, mun gode Malama Asabe. To daga Yobe kuma bari mu gangara Taraba. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To muna jin ka.
Abubakar daga Gaso. Kuna magana daga Musa Abubakar daga Gaso local government.
To me an ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne na kira ne don na bayyana goyon bayana da kuma farin ciki bisa yanda wannan mataimakin shugaban ƙasa ya nuna in ta fuskanta na kula da talakawa da kuma amincewa, lallai talakawan Najeriya nasu ne. Muna musu addu'a da fatan alheri, Allah ya tsaya su riƙo, Allah kuma ya inganta gwamnati.
To amin summa amin. Har yanzu dai muna Taraba. Salamu alaikum.
Alaikum salam, Abubakar ne daga Taraba.
To Malam Abubakar, muna jin ka.
To a gaskiya wannan a matsayin mu na yan Najeriya, wannan ziyara mun yi matuƙar farin ciki da ita. Kuma Allah Ubangiji ya ba mu shugabanni na gari, Allah ya ba su ikon cika alƙawarin da suka mana.
To amin amin Malam Abubakar, mun kuma gode.
Madalla, sai da safe.
Yawwa, Allah ba mu alheri. Haka kuma muna gode ma dukkan masu sauraron mu. We'll be right back. ga labarin wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Ana saron gwamnatin Ghana da zata amayo da dala miliyan 4 a matsayin kasafi da zai dau nauyin zakarun Ghana masu gudun tsere 350 da za su fafata a gasar All African Games da za a yi a birnin Brazzaville na kasar Congo. Committee tara kuɗi shine aka dora wa nauyin neman kamfanoni da za su taimaka wurin samar da wannan makudan kudade don Ghana ta shiga cikin wannan gasar. Da yake zantawa da yan jarida, babban daraktan hukumar wasannin motsa jiki ta ƙasa Joe Kenge ya ce hukumar sa ta zuba wa gwamnati ido don gwamnati ta tabbatar da wannan kasafin. Hukumar tasa kuma ta shiga aiki gadan-gadan. Shugaban hukumar FIFA Sepp Blatter ya ce ba zai halarci wasan karshe na gasar cin kofin matan duniya da ake yi a Vancouver, kasar Canada a ranar 5 ga wannan watan Yuli, dangane da wasu dalilai nashi, inji wani lawyer sa dake zaune a kasar Amurka. A ranar 27 ga watan Mayu ne aka zargi wasu manyan jami'an FIFA da karban cin hanci da rashawa kafin su amince a kai wasa a kasashe, wanda hakan din yayi dalilin gurfanar da su a gaban kotu. Wata majiya kusa da masu bincike a Amurka da kuma headquarters FIFA dake Switzerland ta ce masu shigar da ƙara Amurka dai suna zargin Sepp Blatter da aikata laifi, kuma an zuba ido akan yadda yake gudanar da hukumar ta FIFA. Cece kuce tsakanin hukumar NFF ta Najeriya da Steven Keshi da ma wasu ƴan wasan na ƙara yin tsami tun fara aikin wannan hukumar ce aka fara samun rashin fahimta tsakanin ƴan wasa da hukumar da ma wasu masu sha'awar ƙwallon kafa a Najeriya. Ogenye Onazi, wanda shine ya sayawa Najeriya fayafayen wasan ƙwallon kafa ta ƙasar Chadi da kuɗinsa don Super Eagles ta nazarci yanda Chadi take wasa, yanzu Onazi dai na huskantar takunkumi, inda yake cewa bai taba gani ko ji a tarihin ƙwallo a Najeriya ba. Hukumar NFF tana jan kunni dan wasa saboda ya samu jankati. Yace wannan ba sukan lamiri nake yi ba, sai dai ina bayyana ra'ayi na ne akan yanda hukumar take daukar mataki na da'a akan ƴan wasa. Wani tsohon shahararren dan wasar kasar Angola, Joachim Dennis, ya bayyana a wurin bude wata makarantar horar da ƴan wasa ta Angola Football Academy da aka yi a kwana-kwanan nan, cewa ganin yanda kungiyoyin wasa da wasu hukumomin ma suke bude makarantar horar da ƴan wasa a fadin kasar na tabbatar da cewa za a samu bunƙasar wasa a cikin kasar ta Angola. Tsohon dan wasan da ya ce ko shakka babu an fara samun nasara a fagen wasa, kuma ya ce tilas ne a kyautatawa jama'ar wannan lokaci zato, sai dai ya ce babu ƙwararrun ma'aikata a kungiyoyin wasa a nan kasar ta Angola. Zakaran gudun tsere a wasan Olympics Usain Bolt ba zai fafata ba a gasar tseren Diamond Gold da za a yi a Paris da kuma Lausanne sakamakon rauni da ya samu. Mahukuntan da suke gudanar da gasan su ne suka fitar da wannan sanarwa a birnin Paris a jiya Talata. Bolt ya fitar da wata sanarwa cewar ya ji takaici ba zai halarci tseren da za a yi a Faransa da Lausanne ba, amma yana sa ran zai dawo yin atisayi da zaran ya ji sauki daga rauni da ya samu. Za a fara yin gasar tseren ne a birnin Paris a ranar Asabar, yayin da za a yi gumurzu a Lausanne a ranar Alhamis. Baba ya koma kiri sashen Hausa na muryar Amerika a Accra, Ghana.
Madalla, yanzu kuma ga Malam Rabiu nan zai bayyana mana falalar azumi a gare shi.
Sunana Malam Rabiu Mani. Ya falalar azumi a gare ni aiki ne na Allah, kuma ga lada, kuma ga ƙarin samun lahiya, kuma ga ya cikin watan azumi duk abinda kai a matsayinka na musulmi ana ma dabalin lada, kuma za ka kiyaye da yin wannan aiki na aikata albasha ka ƙaurace mashi.
Shamsuddin,
bayyana ka zo
daga Kaduna.
To, me ya falalan azumi gare ka?
Falalan azumi samun lada da kai da wasu harkoki na wanda zai karu zai hada kamar shibanci wanda mutum zai bi zai wanda zai samu zunubi a kansu.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kowace shekara ma'aikatar harkokin wajen Amurka na shirya cikakken rahoto na kimanta yadda ake girmama haƙoƙin ƴan adam a dukkan faɗin duniya. Rahotannin da doka ta tanada suna kimanta yadda gwamnatocin kowace ƙasa da yankuna ke mutunta ƴan adam da ƴancin jama'a. Hukumomi da ƴan majalisun zartarwa suna amfani da wannan rahoto domin taimakawa wajen tsara manufofin ƙasarmu daga ƙasashen ƙetare. Suna kuma nuna wa ƴan gwagwarmaya da masu kare haƙƙin ƴan adam cewar gwamnatinmu na sane da irin gwagwarmayar da suke yi, kuma tana tsaye a bayan ƙungiyoyin jama'a a ƙoƙarinsu na kare ƴancin ɗan adam. Ga mutane da dama, An bayyana shekarar 2014 a shekarar da aka kafi shan wahala da cin zarafin mutane da kungiyoyin 'yan ta'adda ke amfani da maganganun addini da rarrabuwa domin fadada irin ra'ayoyinsu. Kamar gwamnati irin ta Syria da ke ikirarin sunan yaƙi da ta'addanci. A yanzu haka gwamnatocin China, Masar, Eritrea, Ethiopia, Iran, Russia da Saudi Arabia da sauransu na ci gaba da murƙushe kafofin yaɗa labarai da ci gaban al'umma ta hanyar tsare 'yan jarida da masu rubutun shafuka da masu suka amma ba ta tattara hankali ba. Kamar yadda yake a shekarun baya, yanayin haƙoƙin 'yan adam a Zimbabwe abin damuwa ne na musamman. Babban matsalar danna haƙoƙin ɗan adam ita ce yadda gwamnatin take azabtarwa, cin zarafi da tsarewa da tursasawa mambobin da ba 'yan jam'iyyar ZANU PF ba da kuma ƙungiyoyin 'yan gwagwarmaya. Dakarun tsaro da na shari'a na ci gaba da goyon bayan wani bangare wajen tabbatar da yin aiki da doka a yayin da suke takaita 'yancin walwala. Gwamnati ta ɗauki matakai masu iyaka na horas da jami'an tsaro na musamman da masu goyon bayan jam'iyyar siyasa ta ZANU PF waɗanda suka aikata laifuka amma hukunci na ci gaba da zama matsala. Ita ma Amurka ta ga irin waɗannan matsalolin nuna launin fata a shekarar da ta gabata. Mun fuskanci rahoton da kyakkyawar wayar da kan jama'a, amma kuma mun fahimci cewa idan aka sa batun haƙƙin 'yan adam gaba, kowace ƙasa hadda tamu na buƙatar yin gyara. Mun duƙufa wajen inganta haƙoƙin 'yan adam na duniya baki ɗaya da kuma gina abokantaka da za ta ciyar da mu gaba da taimakawa kowane namiji da mace da ƙananan yara domin su cima burinsu. A ƙasashe irin su Zimbabwe kuma mun duƙufa wajen yin magana a madadin waɗanda ba su iya yin hakan don kansu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To, kamar yadda muka saba, za mu karkare shirin da takaitattun labarai.
To, a yau Laraba, shugaba Barack Obama ya ce Amurka da Cuba sun amince su maido da hulɗar diflomasiyya tare da sake buɗe ofishin jakadancinsu a Washington da Havana nan gaba a wannan wata kenan. Wannan shine mataki na baya-bayan nan da kasashen biyu suka ɗauka domin kawo ƙarshen zaman doya da manja da suka kwashe shekaru aru-aru suna yi. Mr. Obama ya ce sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai je Havana domin sake daga tutar Amurka a ofishin jakadancinta na farko a Cuba cikin fiye da shekaru 50. Yau Laraba, ƙasar Girka ta yi ta yin sassauci a kan ƙa'idodin da masu binta bashi suka gindaya mata na ƙara tsuke bakin aljihun gwamnati. Kuma Prime Minister ƙasar da ya ce zai buƙaci jama'a su jefa rashin amincewa ƙuri'ar jin ra'ayi da za a yi ranar Lahadi idan Allah ya kai mu. Shugabannin ƙasashen Turai sun hakikance akan cewa idan 'yan ƙasar suka jefa ƙuri'ar kin amincewa, to hakan na nufin ƙasar Girka za ta fice daga ƙungiyar ƙasashe 16 masu amfani da takardar Euro na bai ɗaya. To, amma Prime Minister ƙasar ya yi watsi da wannan tunani. Hukumomi a ƙasar Indonesia sun ci adadin mutanen da suka mutu bayan da wani jirgin saman sufuri na sojojin ƙasar ya faɗi a wata unguwa ya kai 141. Wannan na zuwa ne yayin da wasu masu ayyukan ceto ke ci gaba da ƙoƙarin neman waɗanda suka tsira a cikin ɓaragizan jirgin da ya faɗi a tsibirin Sumatra.
To, masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin sauran abokan aiki, Jummai Alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake mana fatar alheri, a huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.